Bashaka Abidil Kadiri Yasirasa.
More music at FujiNigeria.com.
Bashaka Abidil Kadiri Yasirasa. Bashaka Abidil Kadiri Yasirasa. Sanni maasa achi achi solla saka asmi achi tawidi abdil kadiri yasira sa abati summa ba
bashaka abdil kadiri yasira sa abati summa ba
sira allah ga muhammadi yarido allah ga muhammadi Alaysa baina Muhammadi babanne Abdul
Kadir
baba chireke bailu taba
ashaka Abdul Kadir ya sirra sahabati summa ba
jailani babu takaddama jailani babu takaddama tulu tubaka sabasama Allah Ta'ala Meisama Kadiga Babu Dili Kadiri Yasirasa Abati Summa Ba
Ashaka Abdel Kadiri Yasirasa Abati Summa Ba
Adadin Kowa Duka Yasana Adadin Rere Duka Yasana Kogi Kogi Duka Yasana Tesirifi Abdul Kadir Yasirasa Abati Sunna Ba
Bashaka
Abdul Kadir